Gwamnatin Tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Imo sun kafa wani kwamiti na musamman don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a jihar. Shugaban sashen gudanarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA, Mr. Ifeanyi Nnaji, ne ya bayyana hakan a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka.
NEMA has been working in partnership with the state government and we've been able to constitute a committee.
Yace hukumar NEMA tana hada gwiwa ne da gwamnatin jihar Imo, kuma mun kafa wani kwamitin da zai duba yanayin kamar hadarin da na iya tasowa sanadiyar ambaliyar ruwan. A halin yanzu dai tare da ma'aikatun muhalli, kiwon lafiya, ayyuka, ilimi da kuma albarkatun ruwa, za mu duba al'amarin mu ga yadda za a taimaka wa waɗanda lamarin ya shafa don inganta halin da suka tsinci kansu a ciki. Mr. Ifeanyi Nnaji ya ƙara da cewa hukumar NEMA za ta kimanta barna da asarar da aka tafka sakamakon ambaliyar ruwan idan damina ta ragu, don gano adadin gidaje da hekta na fili da kuma irin amfanin gonan da lamarin ya ritsa da su. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati ta sanya hannu kan samar da kayan tallafi don rabawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Alhaji Yusuf Imam, wazirin Hausawan garin Anacha na jihar Anambra, ya yi bayani kan yadda ambaliyar ruwa ta bana ke shafar su mazauna kusa da gabar kogin Neja.
Dangane da maganan ambaliyar ruwa da ya auku wannan shekara, lallai an samu asarar dukiyoyi da gidaje a nan gefen Anambra da gefen Anambra East zuwa Obaru sosai kuwa. Don sakamakon haka mu kanmu da muke Onitsha bai dai taɓa gidaje ba, amma gefen kasuwar Onitsha ta yamma sanar ruwan yake wucewa ya shiga unguwanni da kuma wasu layuka a cikin kasuwa da gefen Ifejika har izuwa Arian Transmission na wutan mu yake na NEPA wanda yake yanzu ya kai sati wajen uku kenan mu dai gefen Onitsha South ba mu da wuta lantarki sakamakon wannan ruwan. Yana ɗan ja kaɗan-kaɗan sai dai wanda ruwan ya tattaɓa musu gidajensu da wuraren harkokinsu har yanzu dai suna makarantu da shauransu inda gwamnati ta ware musu don su zauna ba su koma gidajensu ba saboda ruwan bai gama komawa ba.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.